mita kaman da 8.5 da lafiyar mara zamani a Bakar Sabo ake tare da shi daga babban kotun shari'a musulunci da ke zamanta a kafin mai yaki a karamar kuma kiru karkashin mai shari'a Ibrahim karkashin mai shari'a Masir Ibrahim Bello inda aka gurfanar da wasu matasa guda biyu da suka haddada Tasiyu Mustafa dan ungwar Na'iba da kuma Usaini Umar wanda yake dan ungwar Yakasi an bi zargicewar suna amfani da muggan makamai wajen sacewa mutane injinan na somo wato injin jan ruwa can a garin Daka Tsalle da yankinan da yankunan ƙauyukan kuma bayan dan sanda mai gabatar da ƙara a kotun Sajan Aminu Kofar Rombe ya karanta musu kunshin tumar take sun amsa makaman da aka same su da shi sun haɗa da barandami da kuma adda da makamantansu kotun dai ta ɗaure su shekara biyu ko zaɓin taron naira 50,000 a Bakar Sabo akan mita 88.5 da Al-FM Mirai Zamani.